Oji Abani, Goza Presido. Set, set, set. Hey. Young Tida Mani, Metadana. Baga san ci gaba na amma kuma kana san abun danda ina nema ina karawa amma ku ne kuke mini lissafi na
san ba me yi sai kai amma haka maki yana so su fasan kai da da yaro da guruba ba ai mu ba saruba you want to check on zo mana ka duba ai mu ne Abuja disturbance
Mace me ciki take lalai ya Allah raba mu da tsautsayi wallan ga shine fa me kwadai Allah ya amince min to ya za kai
ba me ba me ba me sai Allah ba me ba me ba me sai Allah waye shi ba su so su manna gaji dan Allah ba me ba me ba me sai Allah ba me ba me ba me
Mama yi sai Allah ubangijin da muke yi wa sallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qudus Al-Jabbar Allah ka ba mu na kanmu a kullum kare mu da makiyan mu kullum
wanda ka ba mu ya Allah muna fadin alamfana
dan babu mai yi sai kai I know see all the enemies wanna pull me down their effort not to take me down sun manta cewa
lokacin mu ne zamanin mu ne dukin Allah su aji mu zaki mu ne
babu yanda za ku yi tunda ubangiji shi yake da yanayi bai hankali baya fari naka naka ne sai kai nazari
ya Allah ya ono go pass you by
ba me ba me ba me sai Allah
ba me ba me ba me sai Allah
waye su fasu so su manna gaji
dan Allah
ba me ba me
Bamei, 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 sei Allah.
Wenju pasu so su manna.